hukumar wacce ke sa'ido a arzikin da ake samu daga ma'adinai wato naiti tace kimanin dalar Amurka miliyan 21.8 wato kwatankwacin naira trillion 7 da miliyan 200 kudin shigar da kamfanin mai na kasa wato NNPC yake shigarwa asusun tarayya babban sakataren hukumar ta naiti waziri Adio ke bayyana hakan yayin da ke magana da yan jaridu a nan Abuja
and the government act and by the government we are also talking about
ya kamata gwamnati ta tambayi waɗannan mazajen kudade idan nace gwamnati ina maganar hatta gwamnatocin jihohi su shigo ciki domin idan kudin suka shigo asusun tarayya gwamnatocin tarayya jihohi da kana hukumi za su samu kasar su
federal government will get their own share the state will get their own share the local government will get their own share
shi dai kamfanin gas wato LNG ya biya kamfanin NNPC amma NNPC yayi kememi ya ki saka kudaden asusun tarayya kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya to kuma yasa hukumar ta naiti ke fitar da waɗannan alƙaluma a halin yanzu
we just pointing government in the direction of money you need money see where to
money no no gwamnati inda za ta samu kuɗi ne ana da buƙatar kuɗi to ga inda za a samu kuɗaɗen idan alal misali wani ya bada izinin kashe kuɗi kuma bai kamata ya bada izinin ba to ya kamata a tambaye shi Yushau Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya
wannan hukuma dai kuɗaɗen da suke zargi kuɗaɗe ne masu yawan gaske wanda ya fi kasafin kuɗin da aka yi 2017 din nan kuma kudade ne waɗanda aka same su a lokacin da kudaden kasashen waje ma ba su kai darajar da suke da shi a yau ba da an samar da su tun a wancan lokaci aka fasara su a cikin kudin kasa to abubuwa ne da zai taimaki tattalin arzikin kasa mai yiwuwa ma da ba a fada wannan tauyen tattalin arzikin da ake ciki ba da an amfani da waɗannan kudade
amma a cewar shugaban rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdulkarim Dayyabo yace wannan kudade ko kadan bai bashi mamaki ba
abubuwan an fara sun ne tun daga lokacin da Sani Abacha ya fuka kwamiti na Tires or Kibo Panel on Central Bank aka magana dala miliyan 12,200 aka fitar da mai da a shigo da kudin ba har aka zo ake magana dala biliyan 49.8 da aka fitar da mai da a shigo da kudin ba wanda sai da aka kifika aka so mari da wajen saura dala biliyan 20 to da aka wannan dala biliyan 21.8 da kuke faɗa ai wani abu ne shi ma dan tsofa ne daga cikin abubuwan da suke na tubar da kana da kashe magana saboda ka sai mu biyo tun daga wancan tarihi na fashi a cikin wannan akan central bank zuwa wannan biliyan 49.8 da aka rage saura biliyan 20 da kuma wannan da ake magana biliyan 21.8 sannan din rahotannin da ake yi a kan EFCC a kaskade shi a zo a kafa kwamiti ne karfin shari'a zo a bukadin abubuwan nan tun da dai dukiya nan da haƙƙin nan na dukkan 'yan Najeriya ce
kokarin da muka yi don jin bahasin kamfanin NNPC ya ci tura Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.